De uma CH, guys. Manzo, é mãe isso, é?
Kauye din ka tsagaita harbin nan don akwai bayan Allah da yawa da ba sa iya hawa beat nan amma haka yaro nan yake ji na yake bi na wai sai sa sun yi rawa test kamar niga da kina rasta master bauchi na zoci master mu ba ma daga gini sai mun tabbata za mu iya buga rapta faster faster like cameras action kuna son dauka hoto da ni na shirya ku zo mu kapta idan na zuba ku tafa mun idan bai ba ku saka mun ina mai shari'a kariya ne in saka doka a samu mai saba mun in akwai shanu zan zo garin ku ne manono sai ku fara tatsa mun ka dan dogare su taka mun ku bani an jaka fun amma da fa jiki na na tafasa ku ne murwa ku wasa mun I want to build the record level super flows entertainment from the root raised by the double flows entertainment I can feel it with my man running gun bit to your man my mama always keep on praying while the boy keep on saying amen keep on saying amen keep on saying amen we keep it 100 malanka masa da the one the BOC ne ke zuban suke zuban suke zuban
munzo
yeah
munzo kuna shirya kan ku ne saboda munzo
munzo munzo zamu kai wasan yiki ko suki ko sunzo
fasta ra ba tsakanin mu da su akwai ra
Yeah, this is my arrival. I got my goons with me, but we not here. The pieces our rival. Tricks about survival. Biggie Pac, my idol. Jiggernaut's disciple. Live a life for my world. Chiri not the South Core. Iri not the Quazo. Yini Kiapasa. Bimu so the Tawagarmu. Baburinto agagawarmu. Under Ega Ermanuna Akadara. The Mukasinto Amalakarmu. Then Eko may have to come. Mu. May in Lada was Sadakarmu. Yazika for Abunta for Grafing Wet and the Sika Sani Sika Koda Kansu. Heavenly blessings. Meant to be legend, ahead of the levels and after your reverence. Real rap is the essence, what's notice of severance? I'm an independent artist, do not take me for a novice. This is behalf to the world, when the local gets exported, it's foreign. Information I'm storing, good formation I'm pouring. Dumba jamma to coping, secretary ne coaching. Yada day and I peshe su tam kar gonga ni motin. But in I'm a skitos thing, it's all tries, I'm a K-dosbin. Abunda bay da che bada abunda ya pichan chanta. Gani da ganai sa da wuya a bambanta But I got good life in view Na da ɗai ina hanganta Kuma na tabbata da matukar ban gaskiya zanganta
Munzo
Yeah
Munzo Kuna shirya kan ku ne saboda munzo
Munzo Munzo Za mu kai wasan yiki ko suki ko sunzo
Fasta Ra Ba Tsakanin mu da su akwai ra
Yan garin mu sun ban sako in nazo in isar wai ku bayanci don in ceto Hausa rap shigar masala in fitar hasada in kikar bayan mun gama gogar mayar kuma sai in cigar toy talk how can I get to them we giving up in the grind now I can't until I got the melody to set my town in my trunk you know we turn the hustle stronger than a stone Cause you know me rapping for me son Kaman ne ka kange ka danne ka balle kuran da ke baya ka juya ka wanke ka kasa ka tsare ka nema ka wanye move on kada ka rabu da su sai ka fance